This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 28 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba Makeri da kanun labarai.
Sai Ibrahim a jiya Talata, kungiyoyin ayyukan jin kai da kasa da kasa da dama sun yi kashedin cewa aikin agaji a zirin Gaza na kan hadarin rushewa sakamakon cikas da ayyukan Isra'ila ke yi. Shugaban addini a Iran a jiya Talata ya buɗe kofar sabunta tattaunawa da Amurka akan shirin nukliyar Iran da ke samun bunƙasa cikin gaggawa. Kanin hukumar agajin gaggawa ta kasar Najeriya ne ma ta yi kashedi cewa asarar rayuka da aka samu sakamakon mummunan ambaliyar ruwan sama a kasar ka iya yin tsanani a watannin Satumba da Oktoba, lokacin da aka fi samun ruwan sama kamar da bakin kwarya.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji inda aka kwana na baya-bayan nan na yawan wasan buyar da ake yi tsakanin hukumar EFCC da wasu tsaffin gwamnonin jihohin Najeriya wannan karan jihar Kogi, inda wasu 'yan jihar ma ke shawartar tsohon gwamnan da ya miƙa wuya.
Ke kamata ya dinga boyewa ba, saboda komai daren dadewa in ya gabatar da kansa ya samu mutunci akan a ce an je an kamo shi.
Idan mun kada jamhuriyar Niger kuma, za a ji yadda aka tashi haikan wajen yaki da yawan kashe-kashen mutane da ake yi, musamman ma a yayin fashi a wuraren sana'ar tura kuɗi.
Akwai lokacin da duk kwayar da za a kama nan garin, akwai lokacin da an zo an ce sata, akwai lokacin da yanzu an komo an ce kuma yawan kashe mutane. Kenan menene matakai? Wannan police muna raka su da dangance da jan kokarin da suke.
Kamar kowace safiyar Laraba, yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faris Sanyina ke gabatarwa, inda yau shirin zai tabo shirye-shiryen babban zaben kasar Ghana. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga kashin farko na labaran duniya. A jiya Talata, kungiyoyin jin kai na kasa da kasa da dama sun yi kashedin cewa aikin jin kai a zirin Gaza na kan hadarin rushewa sakamakon cikas da ayyukan Isra'ila ke yi, da kuma kankancewar yankin da take kira wuri mai aminci ga fararen hulan Falasɗinawa. Aikin jin kai da ake gudanarwa a Gaza yana fuskantar kalubale, lamarin da ke hana dubban mutane samun abubuwan more rayuwa, a cewar Camila Dogliotti, manajar kasa ta kungiyar jin kai da kasa mai suna Humanity and Inclusion Handicap ta Falasɗinawa. Ta kara da cewa babu wani wuri mai aminci, yayin da mutane da ke zama wato suke zama cikin fargaba na kwashe su da kuma fuskantar hare-hare. Muna bukatar kare wuraren da ake kirarin yankuna ne na jin kai, kana mu tabbatar da kariya ga ma'aikatan jin kai saboda su ci gaba da tallafawa mutane da suke da tsananin bukata. Ita ma Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a ranar Litinin cewa ta dakatar da galibin ayyukanta na jin kai, inda ya rige mata sa'o'i kalilan ta dage ko kuma ta ɗauke cibiyar gudanar da ayyukanta daga inda take. A jiya Talata, shugaban addini a Iran ya buɗe kofar sabunta tattaunawa da Amurka akan shirin nukliyarta da ke samun bunƙasa cikin gaggawa. Yana faɗa wa gwamnatin farar hula ta ƙasar cewa babu damuwa a tattauna da abokan gaba. Kalaman na Ayatollah Ali Khamenei ya jajar layi ga duk wata tattaunawa da za a yi a ƙarƙashin gwamnatin shugaban ƙasa Masoud Pezeshkian mai aƙidar sauyi, kana ya sabunta kashedi da yake yi cewa ba za a aminta da Washington ba. Amma kalaman nasa sun yi nuni da abubuwa da ke tattare da yarjejeniyar nukliyar Iran ta shekarar 2015 tare da manyan ƙasashen duniya, lamarin da ke waye takaitawa Iran shirinta na makaman nukliyar, inda ita kuma aka dage mata takunkumin tattalin arziki. sai dai har yau akwai shakku akan damar da Pezeshkian ke da ita na gudanar da aikin sa yayin da ake kara samun tankiya da ke mamaye gabas ta tsakiya akan yakin Iran yakin Isra'ila da Hamas yayin da kuma Amurka ke shirin gudanar da zaben shugaban kasa a cikin watan Nuwamba wannan dai ba zai hana mu tattaunawa da abokan gaba ta wani fanni ba kamaini yana fada a wani sako da aka kafe a shafin sa yanar gizo Hukumar agajin gaggawa ta kasar Najeriya ne ma ta yi kashedi cewa asarar rayuka da aka samu sakamakon mummunan ambaliyar ruwan sama a kasar ka iya yin tsanani a cikin watannin Satumba da Oktoba lokacin da aka fi samun ruwan sama kaman da bakin kwarya tuni ambaliyar ta kashe sama da mutane 170 kana ta raba dubban ɗaruruwa da muhallansu a Najeriya a wannan shekara a cewar alƙaluman da hukumar agajin gaggawan ta tattara ƙarƙashin tsarin bibiyar lamarin ya nuna mutane 170 ne suka mutu kana wasu 225 ambaliyar ta raba da muhallansu a jihohi 28 na Najeriya mai jihohi 36 ambaliyar ta shafi tafi barna a jihohin Bauchi Zamfara Sokoto Niger da kuma Jigawa Mai magana da yawun hukumar ta nema Ezekiel Manzo ya zanta da muryar Amurka yana mai cewa
We are presently responding to a number of
Yace a halin yanzu muna kai dauki a wurare da dama inda ambaliyar ta auku lamarin da ba zai kare ba saboda yanzu wato yanzu ne muke shiga lokacin damina sosai lamarin da muke fuskanta yafi kamari ne a arewacin kasar kana daga rahotannin da muke samu ana samun karuwan ruwa a kogin Benue da kuma kogin Niger kuma idan ruwan ya karu ruwa ya karu da yawa a cikin waɗannan kogunan zai batse yayi ambaliya a cikin kasar mu dan haka muna hasashen ganin ruwa da yawa daga jamhuriyar Niger Shiko Umar Namadi gwamnatin Jigawa ɗaya daga cikin jihohin da aka samu barna mafi yawa ya faɗa wa Al Jazeera cewa bala'in ya karkatar da muhimman kudaden gwamnati
A lot of attention is being diverted to that area because you need to
amma da hankali sosai akan wannan wato wannan wuri saboda zaka bukaci ka magance wannan lamari a dalilin haka tabbas harajin gwamnati da dama sun salwanta baicin haka ma gwamnati za ta kashe karin wasu kudade
to an jima kadan baba makeri zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu ka muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda a ci gaba da sa kafar wando guda da hukumar yaki da wawurar dukiyar jama'a ta EFCC ke yi da wasu tsaffin gwamnonin jihohin kasar zamu leka jihar Kogi mu ji inda aka kwana biyo bayan sammacin kama tsohon gwamnan jihar Yahaya Bello wanda hari wasu yan jihar ke kiransa da ya mika wuya Ahmad Muhammad a Asabe gare ka
sa to kasa katsi tsakanin hukumar EFCC da tsohon gwamnati na jihar Kogi Yahaya Bello ya samu asali ne tun a ranar 18 ga watan Afrilun wannan shekara inda hukumar ta bada sammacin kama shi a bisa zargin sa da karkatar da kudaden jihar sama da naira biliyan 80 lokacin da yake shugabancin jihar na tsawon shekaru 8 a baya dai babban kotun tarayya da ke Abuja ita ma sai da ta bada sammacin kama tsohon gwamnati da wasu mutum uku wanda take tuhumar su da laifuka 19 tsohon gwamnati wanda har yanzu yake san buya tsakanin sa da hukumar EFCC don gudun kada ya shiga komarta tare da gurfani da shi gaban babban kotun tarayya da ke Abuja don amsa caje-cajen da kotun ke tuhumar sa da aikatawa kwanaki 113 kenan ba je durar sa ba da zanta da wasu mazauna jihar Kogi wayanda suka shawarci tsohon gwamnan da ya bayyana gaban koliya don wanke kansa suna mai cewa idan baka daka da roba jikinka ba zai yi kaikayi ba
sunana dai Abdullahi Usama jihar Kogi Lakwaja saurayina akan maganan Yahaya Bello da EFCC a matsayin shi wanda muka yi alfahari da shi zai iya zuwa kunan gaba neman takarar shugaban kasa ko wani abu dai a kasan amma a ce har yanzu nan ana neman shi a maimakon ya fito ya wanke kansa mu ma yan Kogi ma kan mai kasance a wanke yake ban gan amfanin guduwa ya yi na koyewa EFCC ba in ya saba kon laifi ba yana dama ya fito yana da lawyoyi da su kare shi
tunana Alhaji Dagi Yusuf ne dan Kogi ne dan Lakwaje ne
ni a ra'ayi na a matsayin Yahaya Bello wanda ya gwamna shekara 8 a Kogi ya kamata ya fito don kare mutuncin kansa da kuma siyasar sa ta gaba ya je ma ya saurari hukumar ji tambayoyin da za a yi masa yana da lawyoyi da za su kare shi ba bai kamata ya dinga boyewa ba saboda komai daren dadewa in ya gabatar da kansa ya fi masa mutunci akan a ce an je an kamo shi
Na samu zantawa da kakakin hukumar ta EFCC Mr. Dele Oluwale wanda ya ce wajibi ne tsohon gwamnati na jihar Kogi ya gurfana gaban kotu don wanke kansa daga zarge-zargen da hukumar ke yi masa na sama da fadi da kudaden jihar.
The issue of the former governor of Kogi State, Mr. Yahaya Bello, is an issue that the Crown and Financial Crime Commission.
Ya ce hukumar EFCC tana zargin tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello da karkatar da kudaden jihar sama da naira biliyan 80 saboda haka ta neme shi ya bayyana gabanta don wanke kansa amma ya ki a don haka ta sa a kamo shi tare da gurfanar da shi gaban kotu kuma so biyar kenan yake kin amsa gayyatar kotun duk da kokarin da nayi na jin ta bakin commissioner yada labarai da sadarwa na jihar Kogi Kingsley Fawo ya citira na aika masa da sakon karta kwana amma daga bisani ya aiko min da cewa a yanzu kan ba zai ce komai ba tun da yake magana na gaban kotu abin tambaya anan shine shinko tsohon gwamnati da aka fi sani da White Lion wato farin zaki a zamanin yana mulkin jihar zai ci gaba da bijirewa umarnin kotu ko kuwa karshe zai bada kai bori ya hau don wanke kansa daga tuhuman da kotun ke yi masa lokaci ne kawai zai bada amsar Ahmed Muhammad dan Asabe sashin Hausa na muryan Amurka daga Lakwaja a Najeriya
A gaida Ahmad ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
Iyalan fararen hula a Burkina Faso da aka kashe a wani kisan kiyashi sun zargi sojin kasar da tura iyalan nasu ga 'yan bandigan da suka kashe su ta hanyar sanya su barin ƙauyen su je tonan rami. Yan bandiga dauke da makamai ne suka kai hari a kauyen Balsarugo lokaci wato da ke arewa maso tsakiyar Burkina Faso a ranar Asabar inda suka kashe fararen hula da dama da jami'an tsaro inji wata majiryankin wata kungiya mai alaka da Al-Qaida wadda aka takaita sunanta ga Larabci JNIM ta dauki alhakin kai harin kana ta kwace ikon shelkwatan mayakan yankin Wata kungiya mai wakiltan iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su mai suna Justice Collective for Balsarugo ta faɗa a wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya gani a jiya talata cewa sojojin Burkina Faso sun tilastawa mutanen ta hanyar yi musu barazana suka shiga aikin gidan ramin ba tare da san ransu ba a ƙarshe Sojojin Pakistan suna ƙara gargaɗi game da abin da suka kira ta'addancin yanar gizo kalmar da ba a bayyana da kyau ba wanda wasu masu fafutuka suke fargabar cewa zai za a iya amfani da su a duk akan duk wani da ya suka ga sojojin ta yanar gizo Janar sojin Pakistan Asim Munir shugaban sojin kasar ya yi kashedi a kwanakwanan nan cewa ana amfani da wato ta'addancin yanar gizo ana tada zaune tsaye kana ana yada bayanan ƙarya game da dakarun sojin kasar a ranar bikin cika shekaru 77 na 'yancin Pakistan a wato makarantar horar da sojin Pakistan da ke garin Abbottabad A farkon wannan Agusta shugaban sojin ya ce an kirkiro da ta'addancin yanar gizo ne da zummar haddasa rarraban kai tsakanin hukumomin gwamnati da 'yan ƙasa.
Tuwa da Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake shiga babin rahotanni wanda zai kai mu jamhuriyar Niger inda ake fama da yawan fashi har ma da kashe mutane a wuraren sana'o'in tura kuɗi kamar yadda ya fai faruwa a kewaye da kuma yankin Tasawa inda a baya-bayan nan aka yi ma wata budurwa mai aikin tura kuɗin yankan rago Mansur Sani Gareka.
Jami'an tsaro na Tasawa sun yi nasarar sabke gungun matasa su 12 da ke aikata wannan danyen aiki. Halilu Bozari alƙali mai shari'a ne a Tasawa.
lokacin da an kai bincike can gidan nasu an tarda kaya da dama akwai kayan sozawa ba mutum da ya samu su ba akwai kwantar ma na nijelek ga sunan suna kuke gani akwai pochette na portable da portable ma wanda pochette guda daga cikin pochette da aka samu ita ce ma ta karfafa mu abin ga karfi masu bincike har sun gano pochette din nan ita ce wata marigaya ta yi aiki da ita ta fartata ce an samu yuka hallau wanda wannan yuka da ita kawai ya kashe wannan ma'aikata amana abubuwa da dama ga sunan an samu to doka irin wangalahin gaskiya na kashe mutum da gangan yana da mayan laifuka wanda sakamakon su fa shine kwasarai dare ko kuma hizan hukuncin kisa
wannan batu shine mafi daukar hankali ga al'ummar ya sanya su suke tsokaci
sunana Ibrahim Habu lalle yanzu hankalin zai kwanta amma kuma akwai dardar saboda idan aka sare wato ita ya kamata a sare hajijoyin shi yau akwai irin wannan samari dubbanai cikin gari wanda bai an dauki matakin wato hana su yi wannan danya aiki kowa ya sani cikin garin nan na mutanen da suke saidawa matasa miyagun kwayoyi
Muktar Jibo akwai lokacin da duk kwayar da za a kama nan garin ne akwai lokacin da an zo an ce sata akwai lokacin da yanzu an komo an ce kuma yawan kashe mutane kenan menene matakai wannan police muna raka su da dangantace da jan kokarin da suke
suna na Jamila Isko ya kamata mu san ina ne wurin nan da yara musu yazo suna wani abin da ba daidai ba kakkace ba danka bane dana kowa ne kenan muyi fatan Allah ya yi mu wannan masifa wannan bala'i Allah ya yi mu shi amma tare da taimakon mu sai mun yaki mu duka da wannan abun ka diba gani sai dai mu yi shi wani wuri
shin ko ne irin mataki hukumomin garin ke dauka don magance faruwar irin wannan a gaba shugaban gundumar tasawa Salifu Mummuni ya sha hankalin masu kamfanin tura kudade
yau a affair da transfer da zan abu ne da yana taimaka kwarai cikin al'umma ayi abun cikin tsarin da ba wanda zai rasa wani abu kuma ba ku rasa kudinku tunda wa'annan kudaden da ake dauka maimakon a sake su in kun aza su kun sa cikin wannan biya masu gadi ai ya yi jara tunan muna jira da ku a ce kowa ya dauki matakai yanda ya kamata wa'annan mutane da ake kashewa ɗan uwan ku ne ɗan uwan wasu ne yau duk abin da kun ba su ma ba za ku maida musu mutanen su ba kenan ayi abin da zai sarra rayuwar mutane abin da zai bada security ya taimaka kowa ya samu kwanciyar hankali a samu zaman lafiya a wannan jaha
bincike dai ya tabbatar da cewa amfani da miyagun kwayoyi na cikin abin da ke jefa matasa cikin wannan hali na fashi Mansur Sani Muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
Ta gaida Mansur, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya yayin da aka tunkari babban zaben shugaban kasar Ghana babbar jam'iyyar adawa ta NDP ta gindaya sharuɗa shida kafin ta saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin jam'iyyun siyasa Jama'a assalamu alaikum. Zamu kasance a cikin wannan yarjejeniya ba sai dai idan mun hada dukkan masu ruwa da tsaki a ciki ta yadda za a samu wakilcin bangaren shari'a a samu wakilcin tsarin gurfanar da masu laifi sannan a samu wakilcin shugaban siyasar kasar nan. Shugaban jam'iyyar adawa ta NDC a kasar Ghana kenan Johnson Atiku Nketiah yayin da yake bayyana matsayar jam'iyyar su a gaban majalisar wanzar da zaman lafiya ta kasa dangane da wata yarjejeniya ta zaman lafiya da aka tsara ga dukkanin jam'iyyun siyasa su kuma rattaba mata hannu tuni dai da kalaman ruru ta wutar rikicin siyasa a lokutan gangamin yakin neman zaɓe suka ƙara zafafa tsakanin manyan jam'iyyun siyasar kasar musamman ma NPP mai mulki da kuma jam'iyyar adawa ta NDC lamarin da manazarta ke cewa yana ƙara yin barazanar gurgun ta tsarin demokradiyyar ƙasar la'akari da yadda al'amura suka fara ɗaukar zafi a yayin da aka tunkari babban zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a watan Disamba mai zuwa majalisar wanzar da zaman lafiya a kasar ta tattaro hancin shugabancin jam'iyyun siyasa a wani taro na musamman domin tsara yadda za a kaucewa tashe-tashen hankula masu nasaba da zabe. Akan haka ne majalisar ta tsara wasu ka'idoji na tabbatar da gudanar da zabukan cikin kwanciyar hankali ba tare da rikici ba, inda kuma ta buƙaci amincewa tare da rattaba hannu na dukkan jam'iyyun siyasa akan waɗannan ka'idojin. To sai dai babbar jam'iyyar adawa ta NDC ta fito ƙarara ta nuna rashin gamsuwa da tsare-tsaren. Akan haka kuma ta ce ba za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar ta zaman lafiya da jam'iyyun siyasa suka saba yi a duk lokacin zaɓe ba, har sai an cika wasu sharuɗa guda shida da ta gindaya. Kakakin jam'iyyar ta NDC Adel Umar ya yi ƙarin bayani kan waɗannan sharuɗan.
Suna tsammani a cikin musulunci muna da wani phrase da ake ce ma la zurra wa la darar, ban cucinka to amma da ikon Allah kuma bana yarda ke ma ka cuce ni. Ina tsammani kan premisin wanga ya sa His Excellency John Dramani Mahama sa'ilin nan party nan don kanshi baki daya muka decide General Asimki Asidun Ketiya ya ce wai a peace pact mun ba mu sai domin cucin ya yi yawa kuma ana yin cucin ka akan huskanka kana ganin kaman ga abin da ake maka kuma sha ce wai shirin baka da iko kai magana ba mu yada. Inda ya kasance yawan suna son mu sign peace pact ya kamata akwai wasu abubuwan da ya kamata a yi. Na farko shi ne mai a yawan su West Wagon in kun tuna in by election da aka yi daga yawan su West Wagon ya kasance kamar an jima mutanen Ghana ciwo wani samari ma da shi ya kasance kafin nan nashi ma ya lose. An je an zama gwamnati an zama parliament aka fito da white paper da ke gwada kamar abin da ya gudana daga wurin bai dace ba. Minister da muke da shi wanda cewa Brian Achampong wannan lokaci was the one that was in charge. In fact abubuwan ga white people ya indicate kamar ya kamata wani su mutane a jakunni su harwaye bai wannan muna so mu ga wannan. Sannan sa'ilin nan daga cicciman sa 2020 election zakai election mutane guda 8 suka bar duniya daga wurin nan da yake kiran shi Ablekuma Central da Banda constituencies. Muna cewa kamar ya kamata wanda aka ce wai an arrest su da mutane da aka dibiya hannaye akan su ya kamata bai lissa mace an prosecute su. Na biyu kenan. Na uku, Electoral Commission ta print 1 million excess ballot papers for elections da za a jinga ba ta da iko ta yi wannan 1 million ballot papers na da ta print ko muna cewa ya kamata a prosecute wani kuma kan wannan. Sa'ilin nan Electoral Commission don kanshi akwai wani devices na ya bace BVD da BVR. Da BVR shi ne wanda ke kasance kamar in dai da mu je wani na neman karin da ake dokan a vote da shi which is voters ID card ake dokan a dokiya a check fingerprint mai shi sannan a zana sunan mai shi a register mai shi. Sa'ilin nan BVD shi ne wanda ya kasance ranar da za a je a vote shi mutum da aka dibiya annunka kai insha Allah a verify ga sannan kai ka vote. BVD da BVR Electoral Commission wai ya bace muna ce wai ya kamata a nemo wayannan BVR da BVD suna kawo wanda aka arrest su a punish su. Na biyar, President Nana Akufo-Addo da kanshi ya kamata ya fito a fili a bayyane press conference ya indicate publicly that insha Allah ba abin da dai juye will mutanen bane inda ya kasance kamar an yi election inda ya lose election ya hand over power ya kiya so ya hand over power. Sannan final message mu peace pact ne suke son mu sign bayan sun yi wannan biyar sun kare peace pact din kamin mu ya NDC mu sign ya kamata political parties duka baki daya su sign wannan peace pact ya kamata Inspector General Police shi mai zai sign kamar abinda muke ce muna neman ga which is the six kowa ya bi yayi yanda ya kamata ya sign. Chief Justice ya kamata su sign. Sa'ilin nan Missouri Attorney General da Minister of Justice shi mai ya kamata ya sign. Minister National Security ya kamata ya sign wannan takarda. Sa'ilin nan National Peace Council su musu sign sannan Electoral Commission ya sign kamar in dai Allah in ya yarda kai election za ka kare ba za a cuce wani bane sun dai wani ya kasance a cikin su suka so cuci ayi aka masu.
To sai dai Allah su bangare jami'in watsa labarai na jam'iyyar NPP mai mulki Alhaji Kade ya bayyana ikirarin jam'iyyar ta NDC a matsayin sokin rutsu.
To wannan ai kowa ya san NDC halin su ne tashin rashin gaskiya yaudara kawo damuwa faɗan magana da ba dalili abinda su ba su yi ba a lokacin su da ta faru ire-irenta don election related violence ba yawa ta fara ba lokacin da suke nan ta faru ba su aji committee ba ma commission ko committee ma ba a yi bincike su ba su taɓa yi ba. Yau in zaka duba ka ga shi wannan shugaba Nana Addo da Bawumia sun aji commission abinda suka faɗi na batun a yawa su West Wagon gaskiya ne, amma sun aje commission an yi bincike ba a taba yi ba, duka improvement ne ta neman zaman lafiya da kuma daidaitawa a lokacin jefa kuri'a. Sauran sharadu din cewa shi shugaban kasa ya fito karara ya ce ya ga mutanen shi wa shi ba zai koma, shi zai mika hannu ragama ga duk wanda Allah ya bashi nasara. To ai ya fada ya kai so kam cewa shi wanda ya ci nasara zai bashi, ba su za su fadi balle ba, ya fada kuma ɗan jarida sun ji kuma an dauka kuma na yau social media da kuma print media. Banga duka wata dalili ne na ganin cewa kaman sun riga sun fadi kasa ba su da nasara, kuma dalili ne shine ya kamata su bari mutane su san kaman ba ragwance su bane, kai wani ababa ne da aka shifida da fitatanye su ba. Wannan mun kula mun lura da su cewa hanyar mafaka suke nema da kawo dalilai. Kasan 2020 ma sun yi, suka ce su ne a gaba sun yi nasara, su karshe su suka ta kotu, kai ba su da hujja, ba su da takardu, ba su da shaida, ai an taba lashe su rai fuwo su bi nana da kuma ya lashe su kuma su bi. To menene wani ban mamaki ne an ce su kuma su samu hakuri, su bar mu inda muke zaune lafiyar mu da gefen mu duka akwai hayaniya, amma mu da zaune lafiya Allah ne kiyaye mu, ne muke mu shugaban kuma kirki muke da shi nana adu, saboda shi su hakuri su rada mu hannun su su rayu zaman lafiya. Election za a yi sa peaceful ne, transparent, kuma wanda ya ci ya ci ne, kuma wanda ya ci za a ba ragama, ba wata dalili da zai sa a ce za a hana mu wanda ya nasara.
Tuni dai da rikicin siyasar ta Ghana ya soma ja hankalin masana da kwararru, waɗanda kuma suke nuni da cewa abin da ke faruwa a ƙasar a halin yanzu alamu ne na rikicin siyasa da ka iya gurgunta demokradiyyar ƙasar da ta sami yabo a duniya idan har ba dauki kwararren matakai ba.
Magana nan da NDC suka yi cewa ba za su sa hannu kan yarjejeniyar da ake yi na zaman lafiya game da election da ke zuwa gaba, wani magana da yake ya kamata da su kuma duba, kuma sai sa ni na ga peace council da suke neman a yi wannan, ya kamata su ga ainihin manyan su domin ra'ayi ne chairman ya kawo. Shi candidate kuma da yake Jumahama shi ma ya fadi ya ce gaskiya ne ba zama nan an dace ba, amma ra'ayi ne, sai sa ya kamata peace council da su ga ainihin council of elders kenan manya NDC ya so su da su zama su yarjejeniyar ne, su koro musu matakan da ya suka ne suke doki, suka kaman kusan dole ne a jibiya ma gwamnati ya nauyi cewa ya kamata ya yi wani abu kan wannan ma wanda ya wuce sa annan ma mu shiga wanga election. To amma kusan ce dai dole ne su sai wannan peace pact ne, saboda batun zaman lafiya dai ba iya sake zaman lafiya da wani abu daban, ba iyawa domin mun ga kanda tashi hankula ababen da yake kawo mu kasa.
Wani kwararre a fannin sulhu da shiga tsakani kuma mai sharhi kan lamurran siyasa Malam Abdulmajid Musa ya shawarci jam'iyyun siyasa da su mutunta yarjejeniyar ta zaman lafiya.
Akwai abin da ake cewa groupthink a cikin sociology, wato kowane maganan da politician zai yi it has an impact on tunani da hali mutanen da suke insta, and so maganganun da ake yi na is very dangerous because yana create more divisions, kuma yana bari masu bin su waɗanda suke insta suna duba kaman the only way out is the use of violence.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Idris Abdullah Bako, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
A gaishe ka da tawagarka, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
A jiya Talata, kungiyoyin jin kai na ƙasa da ƙasa da dama sun yi kashedin cewa aikin jin kai a zirin Gaza na kan hadarin rushewa sakamakon cikas da ayyukan Isra'ila ke yi, da kuma kankancewar yankin da ta kira wuri mai aminci ga fararen hular Falastinawa. Aikin jin kai da ake gudanarwa a Gaza yana fuskantar kalubale, lamarin da ya hana dubban mutane samun abubuwan more rayuwa, a cewar Camila Dogliotti, manajar kasa ta kungiyar jin kai ta kasa da kasa mai suna Humanity and Inclusion Handicap ta Falastinawa. A jiya Talata, shugaban addini a Iran ya bude kofar sabunta tattaunawa da Amurka akan shirin nukuliyar kasar da ke samun bunƙasa cikin gaggawa. Yana fadawa gwamnatin farar hula ta kasar cewa babu damuwa a tattauna da abokan gaba. Kalaman na Ayatollah Ali Khamenei ya jajjan layi ga duk wata tattaunawa wadda za a yi karkashin gwamnatin shugaba Masoud Pezeshkian mai akidar sauyi. Kana ya sabunta ka shaidinsa cewa ba za a iya amanta da Washington ba. Hukumar agajin gaggawa ta kasar Najeriya ne ma ta yi kashedi cewa asarin rayukan da aka samu sakamakon mummunan ambaliya a kasar ka iya yin tsanani a watannin Oktoba da Satumba, lokacin da aka fi samun ruwan sama kaban da bakin kwarya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin. Yanzu madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tani gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai kuma engineer mu na yanzu Jinku, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.